Matsalolin rashin tsaro da Najeriya ta samu kanta ciki tun daga matsalar Boko Haram a yankin arewa maso gabas na daga cikin abubuwan da suka kawo yawaitar jami'an soji cuɗanya da al'ummar ƙasa. Duk da yake soji suna da tsari da ƙa'idojin gudanar da aiki, wasu lokuta ana samun ƙorafe-ƙorafe akan yadda ayyukan nasu ke gudana, yayin da rundunar sojin ke kafa kotu ta musamman domin kulawa da laifukan da ake tumar sojin da aikatawa.
I, as the general sub commanding 8th Division Nigerian Army, hereby inaugurate the general court martial today.
Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da kotu ta musamman a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya domin ta yi shari'a ga jami'an ta 68 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. Kwamandan yanki na 8 na sojin Najeriya da ke da hedikwata a Sokoto, Major General Yuyu Basi, ya ce an kafa kotun ne don gaskiya ta yi aikinta akan laifukan da ake tuhumar jami'an. Akan haka nake kira ga kotun da ta yi bincike tare da auna ƙarfin hujjojin da za a gabatar mata da kuma yi aiki bisa ga tsari na baiwa kowa dama a lokacin da take gudanar da bincike akan ƙararrakin.
The court martial will be free from any external influence.
Wannan kotun ba za ta fuskanci katsalandan ba daga ko'ina, don haka waɗanda ake tuhuma da laifuka suna da cikakken lokaci na kare kansu ko su kira waɗanda za su taimaka musu. To, ko waɗanne laifuka ne ake tuhumar jami'an sojin da aikatawa? Honorable Godwin Owadie, lawyer ne ga jami'an sojin.
Well, the accusations, some of them, although they are presumed innocent, the accusations, some of them are saying that cowardice.
Laifukan da ake tuhumar su duk da yake yanzu suna zaman maras laifi sun hada da nuna tsoro, duk da yake bana sun zurfafa magana akan sojan da aka yi wa ayarin sakonton bauna kuma ake tuhumar sa da nuna tsoro kasancewar batun na gaban kotu. Amma dai sai mun ga yadda sojan da aka yi makonton bauna za a tuhume sa da tsoro. Sauran laifuka sun hada da bacewar wasu kaya sanadiyar harin da aka kai a wuraren da sojan ke zama. Amma dai mun zira ido mu ga yadda za ta kaya, muna kuma fatar ganin an hanzarta yin shari'ar, domin wasu daga cikin sojojin sun kasance tsare fiye da wata 7, wasu wata 22, wasu wata 18, wasu har ma shekara 2. Sai dai abin jin daɗi shine lauyoyin da ke tsaya sojojin da yawansu ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne. Za mu iya ƙoƙarin mu domin kotun ta yi adalci. To, ko yaya masharanta ke kallon wannan zaman da kotun soji ke yi don yin shari'a ga jami'anta da ake tuhuma da laifuka? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a Jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke garin Kano, ya ce akwai abin dubawa a ciki.
Zai taimaka wa mutanen gari, wato civilian, sami ilimin kai ƙara ko da soja ya aikata wani abun da ba daidai ba, su ma sojojin za su shiga taitayensu ganin cewa yanzu an fito da abin fili, jama'a sun san cewa ana iya hukunta su.
Kaddamar da wannan kotun dai shine irinsa na uku a Sokoto, domin an yi wasu biyu a watan Satumban bara da kuma watan Afrilun wannan shekara. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.